yeah.
At the time it all reached 90 minutes.
All my niggas let's
I one day. That's all. Chicken, huh?
Damn, I'm
dik masu gaskiya su dade har sai ƙarya ta ƙare kayan aro ka saka dake kace tulo tulo guda ka hade matan garin mu za su fare wata ran ai cikin ka za ta fashe garin gidan su toci kune kuli kulin gidan su fatsi mane haka zaka mana to ka dage irin wannan magana kada ka sake gaye kada ka saka mu kwabe mun gane ai duk faba ne wai kai ne yaron wane tayar motar garin ku jane yanzu ka fasa gada kana ta hada safada kana ka za mu shagala ka samu fadi wai jirila. You should take a look into my eye. You can see it's very, very dry. Anytime you wanna treat the people, then you come up with a story that can literally make a nigga die. Kaza, mama gami, kaza me. Kana zamani tala kawawani. Mun san ko sai wake ne. Yanzun kariya ta kare.
Shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan.
Harka ta baji wani abu ya bata a garjin budurwa a dade ta sa nails amma bana kuma hannu kaman wata kuturwa ita ce had to get a kwanaki yanzu ta zama matan kulba jangwalan ya saje ta gare gare a dawo ta tuba shikenan amun bi kenan you feeling the heat kenan to shikenan steady on repeat kenan a dawo da ni kenan to shikenan ni kuke ji kenan in kara lafazi kenan kana da labarin dan maman patience to ni kenan. A one man killer, kasha dika kida. Ina saki rapper nika bumpin nigga. Thong with a figure, ain't nothing realer. If rap is the building and I'm the pillar. I've been due to the call, but the niggas in the zone. Here to see a nigga winning, tryna hit me on the floor. But they bounce back like a ball and they all fall. And I'm better than before, that is
all. Shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan, shikenan, ah, shikenan, ah, shikenan.
No, I'm tired of giving the lights. I just wanna blow, 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 blow. I'm ready to fly up in the sky, ready to make the money multiply. Show me the truth and I'm ready to buy. People they cry at the end of the lie.
Yeah. I love these niggas, man. And I love these girls. Don't hurt my people. I told you they'll hear from us. It's a movement. Know the next potion.